Ashirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummar su a wannan mako dandali yayi babban kamu domin kuwa Alewa ce irin ta da mun samu bakuncin Mrs. Muji Makinjola tace ɗan jarida da tayi aiki a wancan lokaci zata kuma ba mu labari irin gwagwarmayar da aka fuskanta a yayin da ake aiki a gidan talabijin na NTA ga yadda hiyarmu ta kasance da ita
din rayuwa na da na son aikin rubuce aikin karatu a makaranta na fisan history da su literature kuma a lokacin akwai kullum nake ɗan jarida an bani koma ba abinci don zai ni karanta kuma novels books haka karatu dai haka kullum
na so mai saki ni gadan aikin jarida ne ko ka
me
ni gadan aikin jarida ne ko ko kawai
karatu kawai karatu karatun nan dai na ga dai su ma fi na sun taimake ni kana birthday ne kana wani abu ne baba na zai baka littafi wanda zaka karanta kuma ga karanta kuma zai zo kuma ita tambayoyi iri-iri
katancewar ke mace kuma ya ce kai aikin jarida idan aka ji Muji an san zaka kawo labari da yabo ba ta zuwa reporters ya aka yi kika ciro wannan suna
to ni dai a rayuwa na komai da nake yi ina sa duk zuciya na in sa duk abin da Allah ya bani in sa because a cikin mu masu aikin jarida kullum ana ce su maza aikin maza ne ba aikin mata bane to kuma da ni zan tashi a gurin aikin nan na san dai duk abin da su mazan suke yi ina so ni peace ne nawa to abin da yasa kenan ko wani bit nake na san da shine thank you shine kai ne sa kaina ne research san kuma abin da mutane suke so su ji ba wai ƙarya ba gaskiyan zagaya musu kuma da na fara ina ta labari akan lafiya ya zama min dole kan ne ƙarya kan ne sa wani zuma
ye kam kina fadar labari
a yadda yake da zai taimake mutane particularly matan mu da yaran mu a san yadda haka ne ya kamata mu nema lafiya da lafiyan jiki
a harka ta jarida wani rahoto ne kika yi da idan kika kalli rahoton zaki ci kai na ji dadi da ne wannan rahoto zamanin da
kike wai akwai da yawa da yawa akwai wani lokaci a Abuja su matan mu sun sha wahala akan kerosene ko an je an sa kerosene an sa wani abu ne in suka ba no in suna girki haka o za su fara girki sai kaga an sa wuta sai tashi ba su jike wannan rahoto kullum in na gani in na tuna yadda Allah ya tabbake ni gwamnati ya zo su matan ma waɗansu a cikinsu sun rasu waɗansu kuma suna da irin cuta da yako ne da government da ba za su iya su biya kudin asibiti ba to da na sa wannan report mutane suka zo suka tabbake su akwai wani kuma da yawa kam a lokacin da aka yi bomb a UN house su da ba su rasu ba suna neman jini da na kira da na yi rahoton nan na yi mutane ko ina
rahoton ya yi tasiri
so akwai wannan kuma iri-iri da ya
to a cikin aiki na jarida wani kin taɓa tsantsan kanki a watakila za ki rahoto aka kawo miki hari ko aka tsorata ki har kika ji tsoro
ni kan bani tsoron kowa sai Allah
amma
dai haka akwai wani rahoto da na yi na ji sun mutanen Chinese sun kawo wani maganin cuta ma yara na yi wannan report a Lagos na san an zo an zo an same ni cewar za ba ni kudi kan ne sa report din amma ni ba ruwa na da wannan because it has to do with life so sai na sa report sai na gani ana ta bi na ana ta mun waya ce za ka kashe ni da mai da mai da mai to amma after a while ya ga
kai dan yin jin furkici lokacin
na je ai ba da bacci sosai
kai sai ki mutu
to mutuwa dai dole amma aha so kuma in ba wai kina da rai ba za ki iya ki kara sa da aikin da kike yi so wannan dai kuma akwai wadansu da bazan iya tunawa ba
to kin ce ba kya tsoro ya aka yi kika lakanci rashin tsoron nan tunda kin ga anan Najeriya yawanci mata akan dan tauye
ni dai ina don ma Allah godiya idan zuciya da ya bani kuma bayan haka iyaye na sun taimaka babana da uwana Allah dai ba su da buskon rahama amma a gaskiya su suka sa bani tsoro
sun baki goyen baya
ba su bani goyen baya to da na fara aikin kuma da nayi aure ga mai gida na kuma shi ma ya bani goyen baya kuma mutane suka gani yadda za su zo ah moji ah sanno aikin nan da kike yi Allah ya bada lada meme duk abin da yasa kenan nan abin ya zama min a way of life
idan aka ce moji makin jalla kuma gashi tana Hausa ai na aka haife ta ina sashi
to an gaskin ni I want just kuma na yi makaranta a Kano na yi primary school na yi primary school a Kano na yi kuma na gama primary school a Zaria sannan kuma secondary school na je Kaduna na yi secondary school na dawo kuma na zo BUK to do a diploma to kullum kuma na Kano
me ne san zangon karatu
me
ne san zangon karatu
I have a degree from an American university amma first karatu a university any university environment was at BUK kuma I have a postgraduate diploma and I'm trying to do a master's but aiki
yeah man don't you tambaya kafin in manta kin yi suna a aiki na jarida shin ya dan jarida zai tantance aikin sa da kuma mu'amala da yan siyasa tunda akwai lokuta da aka ga kinyi jiki da mai dakin shugaban kasa zamanin Jonathan ya kika tantance wannan kika kare sunan ki daga gurbacewa kar a ce ah wannan kin san idan dan jarida ya magana authority ne ya kika kare kanki
to abin da nayi duk lokacin da Allah ya sa muna tare da su I never for one day lost my sense of professionalism. Kuma I'm not ni ba politician bane. Kullum nake giya musu. Ni ba politician bane, ni journalist ne. Amma tunda Allah ya sa aka sa ni wannan aiki na yadda ya kamata with the ethics in place and ensuring that bani san uniform ba za ka je ne ko ki je ne ina ce PDP ba ruwana aiki ne zo na yi
amma hakan bai ki dan samu kalubale daga wajen al'umma na gan a ga cewa an yi wani bata koma PDP ba
to a wani lokaci su wadansu parties sai su ce to moji muna so ki taimaka ma mamu a wannan report but aren't you PDP? A journalist is a friend to all politicians. What my political party is AJIP, any government in power, and all other things that are happening around us. So I don't think it's right. I have to say this in English. I don't think it's right for anybody to stereotype a journalist to a particular political party. I don't own a media house. So anywhere my media boss decides to send me, that's where I'll go and I'll try to excel. So that's what happened. There's a baggage actually because If you have a friend there, it's assumed that because your friend is there. But I have friends in every political party.
So yanzu zaki daure shawara ce zaki ba injiniya zaki daure kiman a Hausa. Shin ya dan jarida zai fitar da kansa daga karkata ga wata jam'iyya.
Abin da zan gaya ma masu jarida shine kowane aiki kowane coverage zaki je ko zaka je kar ka zo ka sa rahoto ka rubuta abin da bai faru ba bayan haka ba kuma ka zo kana
sa zuciya ko gaha
kana sa zuciya kana sa zuma abin da bai faru ka ce ya faru ba ruwanka aiki ne ka je kai ka gama aikin ka ka bari domin yau kana nan a wannan beat gobe editor might say ka je wani ya canza maka beat dan haka gaskiya da bincike shine aikin mu mu je mu yi Allah ya taimaka
dan dalilin gobe
to madalla da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir, Murya Amurka daga Kano a Nigeria.